azo da waga. Jiki da jini da sauran zancanka, ko da babu kudi ma abinci Allah zai baka. Kai dai sauke haki har na makotanka, dan aje a biyo wata rana za su wakilce ka. Yanda komai ya so zai zama labari,
wannan maganan aiko na ce maka miliyan 60 ne za a bayar in ba za ku ba da kudin nan ba zan kake ki kawai dan uban ku dukan ku na ko wa sai an ba da miliyan 50 kafin sake ku kujiru ka zauna
Ashun tun dazu kana waya kana cewa zaka kashe mu don Allah kashe mu ka kashe mu don Allah wallahi ga bunan duk sai Allah ya saka mana ku kashe mu kun in kun kashe mu ku kuyi gadin duniya wallahi tallahi ni yanzu bana tsoron mutuwa wajen ku on safety wallahi
kai gel mina biya timing safety
kai Ashun Ashun
min ma mi fullo ina fullo baba an fullo man taba ganin wani da bindiga ba sanda ma in an gani a hannunmu wallahi wallahi ba dukan mutane muke da shi ba shanu muke kora da shi ballanta na kuma bindiga me haɗin mu da bindiga kace sai kowa ba da miliyan 50 ni kace sai an ba da miliyan 100 ina rage miliyan 100 ina samu miliyan 100 yanzu wannan an ce a gona aka kama shi mutumin da yake zuwa gona ina zai samu naira miliyan 50 kawai ku kashe mu amma dai wannan ba halin fulani bane wallahi
ko cuta zata warke a gona ta shi saura
yaro Pato abunda ka fada mana gaskiyar magana abun yana kama da gaskiya amma kuma mu abunda yasa kaga muka shiga cikin wannan hali musamman mu Hilani da ake zargin mu da ire-iren waɗannan abubuwa wato mun zama kaman saniyar ware ne to amma ni wannan batu da kai ya ɗau hankalina yana kuma so ya shiga ƙwaƙwalwana idan muka bar wannan abun da muke yi yanzu to me za mu yi wala
wallahi zan iya rantse muku wallahi in da gaske tuban za ku yi wallahi gwamnati a shirye take ta karbe ku duk abin da kuke bukata a muku don a zauna lafiya wannan abun ya kici ya kicin yewa wallahi tallahi wallahi ba zan boye muku ba wallahi a cikin mutane wallahi akwai wanda suna zargin kamar gwamnati ma wallahi tana taimakon ku wallahi akwai wanda suna zargin haka
haba haba mu kuma mu da muke neman gwamnati yana neman mu kashe wai gwamnati yana ba mu taimako ai inda za mu ga gwamnatin da mun kama ki amma mu kamar yadda na faɗa mu na nan mun bar wannan abu insha Allah ku mun sake ku za ku tafi lafiya ƙalau
sauran wanda suke wannan abun in duk yadda muka shiga ta musu wa'azi su daina wannan mugun hali alfarmar da muke nema a gurin ku idan Allah ya sa maganar za ta kai ga inda ya kamata ta kai to ku ku yi kokari ku sanarwa wanda ya kamata a sanar masa
Salim ko raka zo hanya ke zan shiga
Bunch.